ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musu
masararwa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin ilimi garkuwar dan adam ranar juma'a da ta gabata ne aka gudanar da ranar ilimi ta duniya taken bikin na bana dai shine rawar fasahar zamani wato artificial intelligence ke takawa wajen bunkasa ilimi musamman ma dai ta bangaren kimiyya da fasaha a sakonsa na bana domin wannan biki dai babban sakatare Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana buƙatar ci gaba da samar da ilimi a tsakanin al'umma domin samun gina al'umma domin duniya baki daya lokacin da ake wannan biki ne kuma a waje daya aka kammala gasa na hikaya tare da nuna buƙatar tallafawa sashen ilimi musamman ma dai a arewacin Najeriya wakilinmu na jihar Niger Mustafa Nasiru Batsari ya halarci wannan taro ga kuma sarrafar da ya aika wa shirin
A wani taro na baje kolin hikaya da aka shirya wa dalibai Amina da masana suka ce zai taimaka wajen samun maye gurbi ko kuma cika gurbin da yankin arewacin Najeriya ya samu domin zai ba da damar zakulo dalibai masu hazaka da ya kamata a ba su tallafi na musamman domin bunkasa ilimin nasu Alhaji Bala Abdullahi Kwatu shine ya shirya wannan taro na baje kolin hikimomi daban-daban ya samu halartar dalibai daga makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu daga jihohin arewacin Najeriya tare da Abuja
kowa da irin baiwan da Allah ya masa wani ya kware a harkar zane-zane wani ya kware a harkar drama wani ya kware a harkar kere-kere wani waƙe ya iya wani kuma rubutun zube wani kuma adabi gashi nan dai kowa da irin baiwar da Allah ya masa to duk baiwan da ka zo da shi mun riga mun tanadar da gurbin da zaka iya shiga har kai takara da wasu kwararrun a rukunin naka wato rukuni na secondary school dama mun yi shi ne domin ɗan makarantar secondary school wannan mataki ne ya kamata a sanar da su a wayar da kansu san menene zai amfane su a rayuwa ga abin da ya kamata su yi ga hanyar da ya kamata su bi domin su ci gajiya kuma su ci moriyar rayuwarsu
ambassador Zubairu Dada tsohon ministan harkokin wajen Najeriya ne da ya halarci taron ya ce har yanzu akwai buƙatar wayar da kan uwaye da ma malamai akan mahimmancin shirya gasa ta nuna hikimar dalibai a makarantu
abin da ke faruwa shine mafi yawanci iyayenmu ma tukuna musamman basu ma san amfani ilimin ba saboda haka da daman su ma ba su san aika yaran nasu ma makaranta bari har a ce sun samu ilimi bari a ce sun shiga irin wannan gasa so abin da za a yi dole a koma tushe a ƙara ilmantar da su kansu malaman da kuma yara
gasar dai makarantar Himma International College da ke Mina ita ce ta zamo zakara inda ta samu kyautar naira miliyan 2 da zinari yayin da makarantar Jewel Model School da ke Abuja ta zo na biyu ta samu kyautar naira miliyan 1 da rabi da kuma azurfa ita ma makarantar da ta yi na uku an ba ta kyautar naira miliyan 1
to a waje dai kuma kungiyar ɗaliban manyan makarantu ta Tijjaniya a Najeriya ta ce koyar da sana'o'i ga ɗalibai ne hanyar yaƙi da rashin aikin yi a maimakon jiran samun aikin gwamnati a taron ta na shekara a Abuja wanda ɗalibai maza da mata daga jami'o'i da manyan makarantu faɗin Najeriya suka halarta uban kungiyar Professor Muhammad Mustafa Gwadabe daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce asali shi tela ne don haka ya san muhimmancin koyon sana'a baya ga karatu
wani abin da muka maida kai wato ganin mun shekara 14 muna wannan taron sai muka ce to bari mu kalli kanmu mu ga cewa me yake ba mu rauni kuma ya zamu gyara muka kalli wannan kungiyar yaran mutimsan muka kalli kuma kungiyar mu ta OTB sai muka ce wato ai kamata yi gyara ga misali mun saki fuskantar wani abu da yake damuwa ne a yanzu a Najeriya yara suna gama jami'a ba su da aiki kullum muna jan hankalin yaran mu cewa to aikin gwamnati ya zama abin da ya zama yanzu saboda kuma muna da fanni na koyar da sana'a a yanzu nan mun graduating jiya yara da yawa wanda su koyi harkar dinki wani su koyi harkar hanyar saka, hakan noma ɗinki hula da harkar computer ɗin da yawa sun graduate. Akwai da yawan su wanda yanzu akan wannan suke dogaro, akwai waɗanda sun yi aure suna da iyalai akan wannan sana'o'in su. Wannan shine abin da muka maida hankali.
Wato professor ya nuna aikin gwamnati yana da wuyar sabuwa, don haka gara a bi dabarar koyar da su ɗaliban nan wasu sana'o'i da za su yi.
Eh, haka ne tabbas, abin da aka kalla kenan. Kuma wato yaran mun yaye su da yawa, kuma kullun suna zuwa gare mu cewa aiki yayi wahala. To mu ga cewa to aiko ba magana bace wannan, in aikin gwamnati ba shi kadai ne aiki, akwai ayyuka da yawa. Barka shi ne muka tsaya a cikin mu, akwai ƙwararru a fanni daban-daban. Kamar ni na kware a harkar dinki, tun daga gida da mani sana'a gidan mu kenan. To na tsaya da yara na koya musu yadda ake tafiyar da harkar aiki. Kuma mun haɗa kuɗi a tsakanin mu members, mun sayi kekunan dinki mun raba ma yaran nan da sauransu, musamman mata suna yin wannan ayyukan sosai a fere da kake tunani. Harkar computer din nan an koya mara sosai, kuma suna yi, suna samun cigaba a ciki. Harkar noman nan ma yara su shiga sosai, suna yi noman rani da noman damuna. Mun haɗa su ma da wannan nasu ɗin wani banki na ƙasa da aka abin ana ba su loan, suna cigaba da kuma ba sa karɓar loan su cinye, ba sa karɓar loan su ibiya, don kuma yana ma tsare ka ji abin da muke wannan lokaci.
Wasu daga cikin ɗalibai da suka koyi sana'o'i daban-daban a lokacin wannan taro sun bayyana cewa sun samu ƙaruwa ainihin daga taron. Ga dai abin da wata ɗaliba mai suna
Albashir Hafsat Abdurrahman daga Kogi State College of Health Science and Technology, IDA. To alhamdulillah, abin da na koya daga wannan conference ɗin na yau, ɗaya daga cikin abin da na koya a wannan conference ɗin shine pertaining maganar da aka yi na entrepreneurship. To abin da ya burge ni, though I'm a fashion designer, ni tailor ce, amma in za a yi irin wannan abun, I would like to go more on graphic design.
Wato yanzu ke tailor ce, kina dinki ne, yaushe kike samun dama ki dinki kuma ki tafi makaranta?
Okay, dinki na sai na zo hutu nake samun time dan.
Shagon naki yana lakwaje ne ko a wani?
Na'am, yana lakwaje ne.
A ƙarshe me zaki faɗa wa ƴan uwanki mata wajen koyon sana'a, maimakon sun gama makaranta kawai su yi ta jiran sai sun samu aiki daga gwamnati?
To abinda kaɗan daga cikin abinda zan iya gaya ma ƴan uwana mata shine su koyi sana'a. Dan da sana'a, ko da yau an ce mutum da ta gama makaranta ta yi aure, especially a ce ta yi aure yanzu, ba za ta dinga jira ta ce wai dole ne sai mijinta ya mata komai ba, ko kuma tana jiran albashi every month kafin albashi ya shigo. Amma da aikin hannu za ta iya taimaka ma kanta da yaranta kuma da mijinta.
To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya, a madadin Mustapha Nasiru Batsari daga Mina, da kuma Nasiru Adamu Elhika daga Abuja, da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham. Na ku baban yaji furke ci a huta lafiya sai wani mako.
An hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shinku